بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله من الله سبحانه وتعالى وديا da ya sake tara mu a wannan rana ta Litinin karatu wanda muka saba na mako-mako na Hisnul Muslim wannan littafi mai daraja mana kariya ta bawa musulmi yawmuna 21 ga watan Rajab hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallam 1441 wanda ya daidai da 16 da watan 3/2020 mun tsaya babi na ko mu ce addu'a 97 du'a udkhulul qaryati aw al baladi aw al baldati addu'a wadda take bayani zikiri na shiga wani gari ko kuma wani kauye mutum ya je wani sabon gari to ga irin zikirin da ya kamata yi lokacin da ya shiga wannan gari sallallahu alaihi wasallama sai karantar da sai mutum ya ce allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlanna wa rabbal ardina sab'i wa ma aqlan wa rabba shayatini wa ma adlanna wa rabba riyahi wa ma zaraina as'aluka khayra hadhihi alqarya وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها وانا حديثي من أصحاب منذور صلى الله عليه وسلم صحيب ابن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه مناكنا إذا متنجي ونقري كو متنجي بأنت ونوري سيب وقري كرن تهون ذكري الله سبحانه وتعالى زي كارش mana kamar mutum yana cewa ya Allah ubangijin sammai guda 7 da abin da suke dauke da shi ko kuma da abin da suka mishi inuwa da kasai guda 7 da abin da suke dauke da shi da kuma ubangijin shaydanai gaba daya da waɗanda suke batarwa ubangijin iska da iska da kuma abin da in iska ta kada abin da take dauka da shi duk abin da take tahiya da shi wa ma zaraina sai anan addu'a take as'aluka khayra hadhihi alqarya kamar kana tambaya Allah subhanahu wataala ya baka alherin wannan gari wa khayra ahliha kuma alherin mutanen garin Allah ya baka shi wa khayra ma fiha da alherin da yake cikin garin wa a'udhu bika min sharriha ya Allah ina neman tsarinka ka kare daga sharrin wannan gari kenan idan da sharri a ciki wa sharri ahliha haka mutanen idan masu sharri ne Allah ka kare ni wa sharri ma fiha kuma shi kanshi garin idan akwai sharri a cikin shi kana roƙon Allah ya kare ka to ka kawo zikiri ne mai girma daga cikin rawuwan da muka sha fadi can baya addu'a ko kuma iso da mutun yake yi ko mutun ya wadi girman Allah madaukakin sarki kaman yana gabatar da wani abu ne wanda dalilin shi Allah zai iya karba addu'ar mutun to shine kenan sai mutum ya ce Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlanna wa rabbal ardina sab'i wa ma aqlanna wa rabba shayatina wa ma adlanna wa rabba riyahi wa ma zaraina wannan dukan su kaman mutum yana ma Allah subhanahu wa ta'ala kirari ko muka ce yana da kyau da mutum idan yazo addu'a kai da yayi ta gundari kace Allah ba ni kaza ko Allah kare ni kaza sai mutum ya fara ya Allah kai ne sarkin sarakuna ya Allah kai ka halicci sama Allah mutanen ƙasa gaba ɗaya naka ne Allah kai kake arzutawa Allah kai kake talautawa sai mutum idan ya ambaci wasu daga cikin sufufin ubangiji in ya so sai ya addu'a shi to suna daga cikin sababbuka wanda Allah yake karba addu'a mutum du'a udkhulu suq ɗan kasuwa da kuma wanda ya je kasuwa idan mutum zai shiga kasuwa akwai zikirin da ya kamata ya yi kenan wannan kuma hayo yana karantar da mu rayuwa ta bawa musulmi gaba ɗayanta ibada ce kada mutum ya ce ai kasuwa ne yaje ai ba wajen ba masallaci bane ko kuma ba wata makaranta bace a akwai zikirin da ya kamata mutum ya yi lokacin da zai shiga kasuwa sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihi alkhairu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wannan hadisi ne na sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كمان متين ياتي بابا ابو موتا دا gaskiya sai Allah wanda bai da abokin tarayya mulki nashi ne kuma Allah shi yake da godiya wanda ta cika sunan godiya Allah shi yake rayawa Allah shi yake kashewa kuma Allah rayayye ne wanda baya mutuwa alheri gaba ɗaya suna hannun shi kuma Allah mai iko ne akan dukkan komai kaga wannan musamman idan dan kasuwa ne zai bude shago biyadil khairu wa huwa ala kulli shay'in qadir kenan Allah sai sadaka da alherin shi kuma Allah shine mai iko akan komai malaci akwai hikima da kuma lada mai girma game da karanta wannan zikiri idan mutun yazo kasuwa yazo shiga shine sai malai ce wal hikmatu fi husuli hadha al ajr al azim ka annahu lamma kana ahli al suq mushtaghilina bit tijarati wal makasib wa hum fi ghaflatin an zikr rabbihim bal aktharuhum mubtaluna bil ayman al fajir wal kidhbat. Kina wannan wai hikman shi idan mutum aka shige shiga kasuwa sai kaga shagalin duniya ne yake wannan yana saya wannan yana saidawa to kaga sai kaga an yi nisa da zikrin ubangiji. To kenan ashe lokacin da kazo shiga idan kai wannan Allah subhanahu wataala zai sadaka da rahama shi kuma akan samu wasu daga cikin ƴan kasuwa sai su rika rantsuwa game da abinda za su saida wallahi kaza ne sai shi a wallahi kudin shi kaza ne alhali kuma ba haka ba. To wannan zikirin duka yakan sa mutum ya ji tsoron Allah ko kuma ya gada mishi imani a zuciyar shi ya wuhinta da duk wani abin da zai zama abubuwa ne na abin da ya shafi kasuwa ko kuma laifi na kasuwanci shine rantsuwa da kuma irin rantsuwa akan ƙarya to abin da bai dace ba shi dan kasuwa yayi malaci wa kana haza bainahum mimman zakarallahu ta'ala washtagala bi amri al-akhirah mukhalifatan lahum. To sai ka samu duk wanda yake da in dai har ya shiga kasuwa zai yi zikirin da zai shiga kasuwa to zaka same shi ko a wajen kasuwan shi zai saya ko zai saida to zai ambaci ubangiji. Muka ce kuma ambatan ubangiji ba sai zikiri na halshi kadai ba, ka tuna wannan abun halaka ne ko haram shi ma wannan zikiri ne. Wa ma zalika ala Allah bi aziz wa yahtassu bi rahmatihi man yasha. Allah subhanahu wataala kuma babu abin da zai gagara a gare shi, kuma Allah yakan hada bawan shi da rahamar shi kuma rahamar shi Allah yana zabar wasu daga cikin mutane sai ba su wallahu dhul fadl azim kuma fadl Allah tana da girma. Wa bi i'tibari anna hadhihi al kalimat mushtamilatun ala tahlil wa tawhid wa sana'i ala Allah ta'ala bi sifat al jamila. Kuma idan muka kalli zikirin kalmar tauhidi tana ciki, akwai yabon ubangiji, akwai zikir Allah cewa rayaye ne wanda baya mutuwa, to kaga zikiri ne mai girma wanda yakan sa mutum ya samu alherin da yake shi ita wannan kasuwa ko shi ne mai saidawa ko kuma sai zai. Zikiri na 19 addu'a'u iza ta'isa al-markub. Idan mutum yana busa abun hawan shi kuma abun hawan ya gagara a wannan lokaci abin da ya shahi abun hawa mai daraja shine doki ko kuma raƙumi ko abin da ya kama da wannan. To a yanzu kenan abin da ya shahi mota zuwa moto zuwa bero ko tsuha ko kuma wani abu ya same shi na baya tahiya, to sallallahu alaihi wasallam akwai zikirin da ya karantar da mu shine sai mutum ya ce bismillah. To wannan bismillah can farko mun karanta da sai da yawa akan bismillah wanda tana daga cikin azkar da yawa. Ita bismillah kalma ce wadda take da dimbin daraja. To wannan hadisi ne sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam Usama ibn Umair radiyallahu ta'ala anhu. A cikin hadisi yana da tsawo, a cikin cikon hadisin sai malai yake cewa shi Usama yace kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fa asartu fa asarat dabbatu. Yana busa da shi da annabi suna bisa abin hawa guda sallallahu alaihi wasallam kenan manzo yana shi yana bayan shi to abin hawan ya gaji sai shi sai yace faqultu ta'isa shaytan sai yace kai Allah Allah wadaran shaytan mara kenan yana ga kamar shaytan ne ya zo dubebe da shi wannan abin hawa sai annabi ya ce mishi la taqul ta'isa shaytan yace kakka huda haka fa innaka idza qulta zalika ta'azama hatta yakunu misl albayt yace ayin kace wai shaytan ma kamar shine ya kawo matsala akan wannan dabba ko kuma wannan abun hawa kamar ma ka girmama shi sai ga shi ma wata tsiyaci sai ya rika girma ya rika ma'ana nuna cewa shi ma ya kai wa yaqulu sai ya ce bi quwwati sai ya ce kenan wannan ni ma ina da wani ƙarfi ni ne nazo na shiga wannan dabba na dabaibeta shi shaytan zai rika wannan haka to sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai hana yace mishi wa qul walakin qul bismillah abinda ya kamata kace sai kace bismillah haka ya kamata kace yace fa innaka idza qulta zalika tasagara hatta yakunu misl az-zubab in kai bismillah da duk wani abin da yake da matsala a gare ka wanda kake ganin kamar shaytan zai iya shiga ya kawo matsala kana cewa bismillah to shaytan zai rika kaskanta yana zama karami in ji sallallahu alaihi wasallama sai ya zama kamar guda mana kenan wani abu dan karami wanda bai da wani amfani to saboda haka anan yana karantar da mu abun hawa kuma da duk wani abun da ya kama da abun hawa ko kuma duk wani abun da zaka yi amfani da shi wanda kamar shaytan zai iya kawo makircin shi a ciki wajen bata wannan abun to babban abun da zaka yi sai kai bismillah kuma can baya da mun karanta azkar duk wani aiki da bawa mai imani zai yi ya kamata a ce yayi bismillah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk abin da ba fara ba da bismillah da shi to wannan abun kaman mai yankakken albarka ne babu albarka a ciki babu wata daraja to saboda haka ita bismillah kadai wannan tana da daraja tana da girma zikiri ne wanda yake babba zikiri na dari du'aul musafir lil muqim idan mutun zai bulaguro can bayan mun karanta addu'a ta bulaguro to nan kuma shi kanshi wanda yake cikin bulaguron zai iya ma wanda yake zamne addu'a mana kenan ko ka zo wucewa ne ko kuma a kai za ka yi bulaguro amma wani dan uwanka yana nan zamne to akwai addu'a da za ka mishi sai ka ce mishi astaudi'ukumullahu alladhi la tudi'u wada'i'u mana kenan wannan haka za ka ce mishi kamar mana kana bada kana mushi bankwana da sunan Allah madaukakin sarki kuma kana bada ajiyar shi a wajen Allah wanda kuma ajiya in dai a wajen Allah ce to ba za ta tozarta ba yanan kaman ka bada ajiyar shi wajen Allah madaukakin sarki har ka je ka dawo shine mana astaudi'ukumullahu nan kaman bankwana ne alladhi la tudi'u wada'u duk abinda Allah aka sa shi a amana Allah ya zamanto Allah yake kula da shi to lalle ne ba zai lalace ba wannan hadisi ne na sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radiyallahu ta'ala a cikin hadisin yana da tsawo sai yazo cewa sallallahu alaihi wasallama yace man arada an yusafira falyakun liman yukhallif duk wanda zai bulaguro to wanda zai bari a gidan nashi wani kenan misali a ce uban iyali ne zai tayi bulaguro ga matan shi ga ƴaƴan shi to sai ce musu astaudi'ukumullahu allazi la tudi'u wada'u kaman ya ba Allah ajiya to wannan imam maghamusi akwai wata kissa da yake kawowa duk da wasu malamai suka ce kissa ce munkira wani mai gida ne zai yi bulaguro lokacin da ya bulaguro matar shi tana da ciki da ya huto sai ce allahumma inni astaudi'uka ibni haza mana kenan kamar yana nuni cikin matar shi dan shi yace ya Allah ina baka ajiyar dana shikenan sai ta yi to shine sai mallaka yake cewa lokacin da ya tahi ɗan kwanakai sai matar ta rasu da matar ta rasu dan yana ciki shi kuma ya ba Allah amana lokacin da ya zo duk da cewa matar ta rasu malamai sai suke cewa yana daga cikin abun mamaki irin idan mutum ya ba Allah ajiya to wannan dan yana raye kuma an mata sutura an binne ta abun mamaki wani ya ji motsi aka zo aka tone kuma sai ga dan yana da daren shi to shine sai malamai suka ce inda ya ce allahumma inni as'aluka ahli kenan ya gama da matar da dan to haka matar babu abin da zai same ta ko kuma yace Allahumma inni as'aluka baiti ko mali ko ahli ko usrati to wannan duka yana daga cikin mutun yace ya Allah na baka ajiyar ƴaƴana Allah na baka ajiyar matana Allah na baka ajiyar gidana kariya daga barayi da abin da ya kama da wannan ko gobara ko wani bala'i Allah na baka ajiyar dukiyata ko kuma lahiyana duk wannan mutun yana iya yi mara yana daga cikin kariya ta ubangiji madaukakin sarki kaman ka dauki abun ka ne ka ba Allah cewa Allah ka aje mini wannan to na sana daga cikin azkar wanda suke manya manya kenan mutun zai iya yi ko da misali a ce mutun zai barci a gidan shi zai cewa Allahumma inni as'aluka baiti wa ahli wa nafsi wa mali mana kariya da abun da ya shafi barayi ko kuma halakar wani abu ko kuma wata musiba ta saka a gidan bayan mutun yayi azkar na safe da yamma ko kuma azkar na barci da sauransu to saboda haka dai wannan tana da kissa tana daga cikin kissosi na abun mamaki wanda malamai suke ambatawa wanda kuma suna nuna cewa yana da muhimmancin gaske musamman wani zai bulaguro ɗan uwanka ne abokanka ne iyalinka ne menene duka sai ka karanta wannan addu'a da izinin Allah Allah zai kare su har ka je ka dawo zikiri na 101 du'aul muqim lil musafir shi kuma wanda yake zamne kenan wancan wanda muka karanta na 100 daidai shi wanda zai bulaguro ne zai ma wanda yake zamne a cikin gari to nan kuma shi kuma wanda yake zamne zai ma wanda ya taho wanda zai bulaguro sai ce musu astaudi'u allaha dinaka wa amanatak wa khawatim amalik kamar ina ba Allah ajiya ina maka ban kwana Allah ya kare maka addininka Allah ya kare maka amanarka kuma aikin irin na ƙarshe wanda mutum yake cikawa da shi aiki mai kyau Allah ya saka daga ciki mara kenan wannan kamar ka bada ajiya Allah a wajen shi ajiya addini ajiya amana ajiya cikawa da aiki mai kyau to wannan zikiri hadisi ne na sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhuma a cikin hadisin sai yazo qala Salim ibn Abdullah bin Umar kina Abdullahi dan Umar dane da dan Umar Salim shi kuma jika ne ga Umar sai shi Salim sai yake cewa kana ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhuma yaqulu lirajuli idza arada safaran yake cewa baban shi kenan Abdullahi dan Umar in yana hadi ma wani wanda ya niyya yayi bulaguro sai ya ce mishi udunu minni sai ya ce mishi ja kudo ka zo kusa da ni ma'ana sai ya gaisa da shi wadi'uka zan yi maka ban kwana kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuwaddi'una yace kamar yanda annabi yake mana ban kwana ka zo kusa da ni ni ma zan maka ban kwana to shikenan sai yace astaudi'u allaha dinak wa amanatak wa khawatim amalik kenan haka zaka ma wanda zai bulaguro sai kai kokari ka karanta mishi wannan zikiri idan kun gaisawa ta karshe imamu al-khattabi sai yake cewa al-amanatuna nan abinda yake ni da amana wa man yakhlufuhu ma'ana kenan kamar amana iyalin shi da kuma duk wanda za su zama to kamar magadan shi kenan ƴaƴan shi da sauransu wa maluhu allazi inda aminahu ko kuma dukiya wanda ya bada a wajen wani wanda ya yarda shi zai yi bulaguro sai ya to wane ga dukiya ta ajiya to wannan duka Allah zai kare su dalilin wannan zikiri mai girma kala sai yake cewa wa zakara din huna kuma yayi zancan astaudi'u llaha dinak kenan da yace addini anan yaje li anna safara mazannatul mashaqqa dan shi bulaguro wuri ne wanda yake na wahala fa rubbama kana sababan li ihmali ba'd al umur ad-din tana mutum da yana bulaguro ya wahala sallama ta gagara ko kuma wasu zikiri azkar da sauransu mana kenan bulaguro abu ne kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake bayanin cewa as-safaru qit'atu min al-azab mana bulaguro yana da wani abu na wahala to idan ka ce ma mutum astaudi'u llaha dinak wa amanatak wa khawatim amalik kenan kamar ka ce Allah ya kare mishi addinin shi Allah ya kare mishi amanar shi Allah kuma ya sa ya cika da aiki mai kyau mana sai ya ce hadisin cikon hadisin sai akwai wanda biyu ne kenan zikiri na biyu shi ma wanda yake na zaune zai ma wanda zai bulaguro sai ya ce zawwadaka Allahu taqwa wa ghafara zambak wa yassara laka khaira haythu ma kunt zawwadakallahu taqwa ma'ana Allah ya maka guzuri wanda yake na tsoron shi kuma ya gafarta maka zanubanka kuma Allah ya saukake maka alheri duk inda yake kina Allah ya sada ka da alheri to wannan hadisi ne na Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu a cikin hadisin sai yake cewa ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah wani namiji yazo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace ya manzo ina so zan yi bulagulo sai yace zawwudni ya manzo sallallahu alaihi wasallam ina so ka bani wani guzuri wanda yake mai girma fa qala sai yace zawwadakallahu taqwa mara sai yace Allah ya baka guzuri na tsoron shi qala sai wannan mutumin yace zidni sai ce ya manzo ka kara muni sai ce wa ghafara zambak kuma Allah ya gafarta maka zunubanka haye yau da ya kara cewa zidni sai ce wa yassir aw wa yassar laka khaira haythu ma kunt kuma Allah ya sanya maka alheri din da kake to kina wannan sai zaman to yana daga cikin azkar ko kuma daga cikin idan za a yi ban kwana haka ya kamata mutum yayi wa wanda zai bulagurin sai malai yake cewa wa innama qaddama taqwa fi du'a nan da farko sai yace zawwadakallahu taqwa abinda yasa aka gabatar da tsoron Allah sai yace li anna taqwa aslun fi jami'il ashiya saboda tsoron Allah shine asalin komi fal abdu al muwaffiq huwa al muttaqi bawa wanda yake samun dacewa a ce ya samu aiki mai kyau ko kuma ya samu cin nasara cikin abinda yake yi to zaka same shi bawa ne mai tsoron Allah yace fa ka'annahu sallallahu alaihi wasallam ashara ila safari lama kana mazannatu mashaqqa sawul shi bulaguro abu ne wanda yake mai wahala wa rubbama yahsulu min almusafiri taqsir tarayawa mutun ya zamanto ya takaita wajen bauta Allah lokacin da yake cikin bulaguro to shine manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi da farko zawwadakallahu taqwa to idan mutun ya zamanto muttaqi shikenan ya kasance daga cikin waliyan Allah saboda kuma ba abin da zai kare mishi zikiri na 102 at-takbiru wa at-tasbihu fi sayr as-safar idan mutum yana cikin bulagurar tahiyya to kuma sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam abinda ta karantar shine mutum ya rika yin kabbara kuma ya rika yin tasbihi fi sayr as-safar kenan cikin tahiyya da kake yi kai da zaman to mutum zance kawai yake ko kuma abinda ya shayi wato a gida sauransu sai mutum ya ribaci lokacin wannan da yake tahiyya yin kabbara Allahu akbar ko kuma tasbihi subhanallah qala jabir sahabin manzo jabir da abdullahi sai yake cewa kunna iza sa'adna kabbarna in muka hau tudu sai mu ce Allahu akbar wa iza nazalna sabbahana idan muka gangare sai mu ce subhanallah to kina wannan shine zikiri idan mutun ya zamanto yana tahiyya in kaga an hau wani tudu sai mutun ya kabbara idan yaga an gangaro to sai ya tasbihi wannan shine sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam zikiri na 103 du'aul musafiri iza ashara adda'ar mai bulaguro idan ya wayi gari sai ya ce sam'a sami'u bihamdillahi wa husni bala'ihi alaina rabbana sahibna wa afdil alaina aidan billahi minan nar idan mutum ya waye gari musamman bulaguro da nada bulaguro da mai wahala za a hawa abun hawa a jima ana yi to saboda haka idan mutum ya waye gari sai ya ce samma as-sami'u nan kenan kamar mai ji ya ji ko kuma mai halarta ya halarta akan godiya ubangiji madaukakin sarki kenan yanzu misali a ce mutum da nan nan har ya kai asuba to kamar zai ma Allah godiya tunda Allah ya sa yana daga cikin wanda suka rayu har ya ga asuba wa husni bala'ihi alaina irin kuma jarabawa da Allah ya mana mai kyau saboda shi kanshi bulaguro yana daga cikin abubuwan da suke da mashakka sai ya ce rabbana sahibna ya Allah ka zamanto kai ne abokinmu mara kenan da taimakonka da agajinka da kuma kiyayewarka wa afdil alaina aidan billahi minan nar kuma ya Allah kamar fadala da wani abu wanda yake kariya ne daga gare ka ya Allah wanda zai sa mana katanga tsakaninmu da azabar wuta wannan haka ya kamata mutun ya karanta lokacin da yayi gari yana cikin bulaguro to kun ga waɗannan gaba ɗayan su suna karantar da mu ashe rayuwar musulmi gaba ɗayan ta zikiri ce amma ya zamanto zikiri na aiki ko kuma ya zamanto zikiri na baki to haka ya kamata kada mutun ya kasance da kasala zikiri na 104 addu'a iza nazala manzilan fi safarin aw ghairi idan mutun ya sabka wani masauki yana bulaguro ne ko kuma ba bulaguro ba kaje wani wuri ziyara ko kuma kana cikin bulaguro ne kaje wani gida to sai ka ce a'udhu bi kalimatillahit tammati min sharri ma khalaq mana kaman kana roko Allah subhanahu wataala ya kare ka da kalmomin shi waɗanda suke cikakku da duk wani sharrin halitta mana kenan Allah ya kare ka wannan addu'a ce mai muhimmancin gaskiya addu'a ce ta sahabiya ta manzo sallallahu alaihi wasallam Khawla bint Hakim cikon hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa man nazala manzilan duk wanda ya sabka wani masabki summa qala sai yace a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq kene karanta wannan zikiri lam yadurruhu shay'un annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani abin da zai cutar da shi hatta yartahila har sai ya tahi ya tashi daga wannan masabki wanda ya sabka min manzilihi zalika kenan kaga wannan yana da muhimmanci Allah zai kare ka da duk da kariyar shi idan ka sabka wuri kafin ka wuce malaki wal muradu annahu iza nazala manzilan wa qala fihi du'a al mazkur la yazalu fi hifzillahi ta'ala hatta yartahila minhu wannan addar idan mutun yayi ta ba zai gushe ba yana daga cikin kariya ta Allah madaukakin sarki har sai ya tashi daga wurin shi to wannan kuma ko gida marakin ko gidanka kai karan kanka zaka shiga gida ko kuma azkar yana daga cikin azkar na yamma a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq ko kuma mutun ya sabka wani wurin da yake tsoro zace shi bata nutsu ba amma wani abu zai cutar da shi ko kuma yana tsoron wani abu aljannai da abin da ya kama da haka ko wasu dabbobi to sai karanta wannan addu'a Allah madaukakin sarki zai kare shi da kariyar shi zikiri na 105 zikirin ruku'i ar-ruju'i min as-safar idan mutum ya bulaguro ya kare kene yanzu za a dawo gida to wajen mutum in zaka dawo zikirin da zaka yi yukabbiru ala kulli sharafin salasa takbiratin mutum duk wani wuri wanda yake sama kamar tudu to sai kai kabbarori guda uku yana wajen dawowa daga bulaguro idan an hau tudu sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar so uku summa yaqulu sayyidan sai ka ce la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ina sai mutum ya karanta wannan can addu'a ta bulaguro mun karanta wannan zikiri yana sai dai karin da yake na daman a tambaya muka ce idan mutum dawowa ne zai sai ya kara wannan aibuna taibun hamiduna li rabbina صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده yadda sai ƙarin da idan mutum ya hau kan tudu sai ya riƙa kabbara guda uku yanon shi ne ƙari akan wancan wanda muka karanta addu'a ta bulaguro duk guda ne kawai ƙarin sai kabbara wannan guda uku idan mutum ya hau bisa tudu wajen dawowa ne sai kuma ƙarshen tun daga aibun yana idan wancan ne na bulaguro idan mutum ya zo wa huwa ala kulli shay'in qadir shikenan ya ƙare to kuma ƙari na shi wancan akwai addu'a na abin hawa yana subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrin wa inna ila rabbina lamunqalibun wanda muka karanta can baya yana farkon bulaguro to shi kuma wannan dawowa ne zikiri na 106 ma yaqulu man atahu amrun yasurru idan mutum wani abu ya zo mushi wanda yake horanta mushi rai aw yakrahuhu ko kuma abu ne wanda yake bakanta mushi rai idan da mu abu biyu ne ko horin ciki ko kuma kishiye shi shine bakin ciki to duk wanda ya zo maka ga irin zikirin da ya kamata mutum yayi قال صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات النبي صلى الله عليه وسلم أن وني أبي زومش وندي كفرن تامش رئيسي الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات قوديات تبتا قال الله وند دنيما شني أبو بوا سكي تكا مسمى أبو بوا مسكو صالحات to in kuma ya zamanto kishiyar farin ciki kana shine bayan ciki shine sai ya ce wa iza atahu amrun yakrahuhu abinda baya so yake kin shi kala sai ya ce alhamdulillah ala kulli hal mana kenan muna ma Allah godiya a kowane yanayi to haka kuma ta mutun yayi kada mutun ya sake wadi wata magana wanda zata cutar da shi da rayuwar shi ko mutun ya wani ihu irin na maguza wanda basu da addini ko kuma mutun ya raka ya huta da gudu to irin wannan abubuwa ne wanda zasu hana mutun yayi zikiri na Allah wanda kuma Allah subhanahu wataala zai sanya maka albarkar wannan abin da yazo maka wanda idan wurin ciki ne in kuma na bakin ciki ne Allah subhanahu wataala sai yayi maka dalilin wannan godiya da kuma Allah a kowane yanayi to wannan hadisi ne na ummul mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha zikiri na 107 fadlus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam zikiri ne wanda yake magana akan daraja da matsayi da girman mutumin da yake yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama da salatin karan kanshi Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid ko kuma mutun ya kara wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وأن شيني صلاة النبي صورا صلاة التكا وأن داكي معلمي سيكي زواد سو كوكما أتي وسما سو سنن معلمي وأن داكي باستبت برقى النبي صلى الله عليه وسلم أما وأن صلاة إبراهيمية وأن شيني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكما شيني وأن إدامو تياريكي شي باب ورتنتما ياهو ياهو توني داكي باكي ميس أركي النبي صلى الله عليه وسلم kuma ko da ma a ce wadancan wanda malamai suka kirkire su suka yi su a ce daidai ne amma ai kai na annabi yahi daraja to kaga sai mutun ya rike na annabi to wanda ya daga ciki shi ma na
wanda ma da kai da abun alƙar na sai ne
Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala nabiyyi ba da ai hadisi ne na Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai kuma wanda malamai suka bayyana cewa salati Allahumma salli ala Muhammad adada khalqihi wannan dai da ake warida nafsi zina ta arshi mun da kalmatihi akwai su shi maganar da muke dai duk yanda mutun zai salati yayi kokari yayi wannan dai wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya karantar wanda kuma suka sahabbai suka rawaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama sauran duka daga bayani suka zo to kaga mutun ka rike abinda wannan yace ana iya wanda yace ba a iya kaga ka shiga cikin shakku shi kuma wannan tabbas ne kenan gara mutun ya rike tabbas kuma duka littafai na addini idan ka diba su tun daga su kawaidi da sauran su duka salati da annabi wannan ne dai wanda muka karanta shi zan gani malan sai yace qala sallallahu alaihi wa sallama man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashara duk wanda yayi mini salati guda to Allah zai mishi salati 10 to kaga wannan fadala ce ta salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama to lokacin da annabi ya wada haka sai sahabbai suka ce ma manzo sallallahu alaihi wa sallama mun san yadda muke maka sallama to amma ba mu san ba ya zamu maka salati to shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad hayya zuwa ni innaka hamidul majid to kaga kenan wannan annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya karantar malam sufyan as-sauri yake cewa salatul rabbi ar-rahma wa salatul malaika istighfar can aya ta ba mu labari cewa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to shine sai malam Sufyan as-Sauri da diyawa daga cikin malamai suka cewa abinda ake ni da salatin Allah shine rahama kamar Allah subhanahu wataala zai gama manzo sallallahu alaihi wasallam da rahama shi to ita kuma wannan rahamar a gobe kiyama babu wani wanda zai shiga aljanna sai wanda Allah ya gama shi da rahaman nan. Hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma minkum ahadun yadkhuluhu amalul janna, babu ɗaya daga cikin ku wanda aikin shi zai shigar da shi aljanna. Annabi sai sahabbai suka ce walau anta ya rasulullah, ko kai ma? Yace walau ana illa an yatagammada ni Allahu bi rahmatihi, sai Allah ya lulluɓe ni da rahman shi zan shiga aljanna. To kenan idan mutun yi irin ni'imomin da Allah ya maka, inda za a lissafa da irin kai aikin da kai, sai ga ni'imomin kadan ne, aikin da kai kadan ne akan ni'ima. Ni'ima ta yawa, Allah ya baka ji, ya baka gani, ya baka rayuwa, ya maka duniya, yayi iska, yayi ruwa. To sai kai kuma kai sallah, kai azumi, kai abu kaza, kai kaza, inda za a ce ayi lissafi a gani ya ne, to zai ga aikin kai kadan. To saboda haka rahman Allah ita take sa mutun ya shiga gidan aljanna. To salatin da Allah yake ma manzo sallallahu alaihi wasallama shine ya sada shi da rahman shi. Shi kuma salati na malaiku shine istighfari, sai su rika nema ma annabi sallallahu alaihi wasallama gafara, duk da cewa an gafarta mishi abin da yake gaba da baya, ko da ma yayi, duk da cewa ba zai yi ba. Imam al-Bukhari a cikin littafin shi yake cewa qala abul aliya salatullahi sana'uhu alaihi inda al-malaika. Abu al-Aliya shi kuma yace yake cewa abinda ke ni da salati na Allah game da manzo sallallahu alaihi wasallama shine ya ambace shi a cikin mala'iku, dan shi ma wannan wani girman daraja. Wa salatul mala'ika addu'a, yace salati na mala'iku kuma shine addu'a. To wannan hadisin yake yana daga cikin manyan hadisi wanda ake kawo akan fadala na salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ne wanda yake da muhimmancin gaske. Akwai hadisi na Ubay ibn Ka'ab radiyallahu ta'ala anhu wanda Imam An-Nawawi ya kawo shi a cikin Riyadus Salihin. Annabi sallallahu alaihi wasallama in ɗaya daga cikin uku na dare yayi, sai ya tashi, sai ya ce musu ku tashi, ja'atul qiyama ko ja'atul radifa tatfa'u har radifa, yace musu ku tashi, ai kiyama ta zo da duk abubuwan da yake na kiyama. Kuma yake sai ya ce musu, sai shi Ubay ibn Ka'ab sai ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya manzo, kenan menene ya kamata in yi dan tsira? Sai ya ce mishi kai salati. Sai ya ce to a salati duk addu'a da zai ko kuma duk wani zikirin shi da zai, zai sanya salati ya Annabi zai zamanto kamar ɗaya cikin uku. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi a inda ka ƙara da yi maka alheri. Sai ya ce a to zan sa rabi, ina duk wani aiki da zai yi na ibada, wata addu'a da wani zikiri, zai sa rabin ya zama duk salatin Annabi ne. Sai Annabi ya ce mishi inda ka ƙara to zai yi maka alheri. Sai ya ce mishi to zai sa sulusai, kenan idan biyu cikin uku. Annabi sallallahu alaihi wasallam anan ma sai ya ce mishi inda ka ƙara to da yi maka alheri. Sai ya ce to a ƙarshe ya ce to salati na gaba ɗaya ko kuma addu'a ta zan sa ta salatin Annabi sallallahu alaihi wasallama. Sai Annabi ya ce mishi to in ko haka ne, to duk wani baƙin ciki da kake tare da kai, Allah zai kare maka shi, kuma za a gafarta maka zunubanka. Ya ce mishi tukfa hammuk wa yughfaru zambuk, za a gafarta maka zunubanka kuma a kare ka da duk wani abu da baƙin ciki. Salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama banda haka, kamar yadda malamai akwai littafi na musamman malamai suka yi akan salati ga manzo sallallahu alaihi wasallama. Ma'ana zikiri ne wanda yake gadarwa da mutum abubuwa da yawa, amfani na duniya da lahira. Mutum idan arziki yake so, kamar istighfari, idan mutum yana son arziki ko mutum yana son ƴaƴa ko mutum mulki yake so ko lahiya yake so ko kuma harkokin shi na duniya su ta yi daidai, to sai mutum ya cika salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, yakan ƙara wa mutum daraja. Duk mutane zaka waliyan Allah ko mutane wanda suke da masu matsayi zaka same su masu ma Annabi sallallahu alaihi wasallama salati. Wa qala, kenan na biyu, zikiri na biyu, duk da idan muka dibi hadisan sai mu ga kamar suna nuna mana ne fadalan shi salati karan kanshi. La taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haythu kunt. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace kada ku sanya kabari na ya zamanto wani abu da kuke zuwa ziyara, amma shekara shekara ko wata wata ko sati sati. Shine ma'ana Eid. Eid shine kamar abin da yake kewayo. To Annabi sallallahu alaihi wasallama yace kada a sanya kabarin shi ya zamanto haka. Kenan kariya ce ake game da shirka to kaga idan ba a ma kabarin annabi ba babu wani wanda babu wani kabarin da za a ma kuma annabi ya hana sai la taj'alu qabri idan sai umurnin cewa wasallu alayya ku yi mini salati kada duk inda kake kakka ce daga nan sai ka tashi sai ka je Madina wajen kabari na Manzo sallallahu alaihi wasallama a lokacin ne zaka mishi salati a kana nan a cikin masallacin ungoku ko kana cikin gidanku ko kana wajen aikin ka ko ma kana tahiya ko kana cikin bulaguro ko baka bulaguro abu ne wanda zaka yi a halshi salati ga Manzo sallallahu alaihi wasallama shine sai annabi yake cewa ku yi mini salati fa inna salatakum tabluguni haisu kuntum duk inda kuke salatin ku yadda zai riske ni yana dan kai anan zai iske wanda yayi a garin Madina shi ma salatin shi zai isa kai ma naka zai isa koda ku kana can karshen duniya na yamma kenan sai ya karantar da mu kada mutun ya rudu akan cewa sai ya je can bari ma dai sunna ce abinda da yake farilla shine mutun ya je aiki haji idan Allah ya sa mai hali ne shi amma ziyarar masallaci na Manzo sallallahu alaihi wasallama wannan sunna ne baya daga cikin rukunai ko kuma sunnanci ko kuma wani musahabai na haji baya daga cikin ana so ne idan mutun ya je kaman fursa ce dama ce sai mutun ya je ziyara masallaci na Manzo sallallahu alaihi wasallama amma a ce wani rukuni ne ko kuma wani abu ne daga cikin aikin haji to baya daga ciki to nan sai karantar da mu muhimmancin duk inda kake kama annabi salati sallallahu alaihi wasallama zai same shi a wata ruwaya sai manzo yake cewa wasallu alayya ku yi mini salati fa inna salatakum tabluguni haisu kuntum duk inda kuke salatin zai iske ni ibnu tamiya yake cewa الحديث يشير إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم عنه. باب التميم الله جل جلاله ما سيكتش وانا حديث كمير من منا. وان ديك كسر منزو كبرش كنا أتكن غير مدينة أتكن راودا إذا يه صلاة ده وان ديك نيس تكت إني باب اللي بمنج. هو صلاة شزي جي وجمع منزو صلى الله عليه وسلم. أتكن حديث سيكتش وأقوي دليلي akan hana mutumin da zai niki gari yace kawai shi ziyara za shi kabarin Manzo sallallahu alaihi wasallama iri da wasu daga cikin mutanen da suke to wannan yana daga cikin bid'o'i sai dai mutum yaje umara in yaje umara sai yaje ziyara ko kuma mutum yaje haji in yaje haji sai yaje ziyara amma dai takanas ta Kano to kaga mutum wannan ya hana kamar ya zamanto Eid da annabi yace la taj'alu qabri Eidan kamar abin da za ku rika zuwa ziyara lokaci zuwa lokaci zikiri na uku ko kuma hadisi na uku annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa al-bakhilu idan ana neman marowaci annabi yace gashi shine man zukirtu indahu wanda aka yi aka ambace ni a wajen shi falam yusalli alayya bai yi mini salati ba to wannan shine marowaci ba marowaci na kudi ba ko kuma abin da ya kama da haka kenan da an ce muhammad mun san mu rasulullahi sai mutum yace sallallahu alaihi wasallama wani shi ake ni da zikirin din da aka ce rasulullahi sai ace sallallahu alaihi wasallama muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzo tsira da mutum ya tabbata a gare shi to wannan shine ake so mutum ya yawaita wannan shine salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam imamu mulla ali al-qari yake cewa faman lam yusalli alaihi faqad bakhila wa man'a nafsuhu min an yatak yaktala bil mikyal al-awfa duk mutumin da bai ma annabi sallallahu alaihi wasallama salati ba kamar mutum ne wanda ya hana kanshi a mushi ciko ko kuma a mushi auni a mushi da wani ma'auni wanda yake cikakke a gobe kiyama wala yakunu ahadun abkhalu minhu ba samu wanda yake shirowa kenan marwaci shine wanda za a ma a ce a kirayi sunan manzo sallallahu alaihi wasallama bai ce ba sallallahu alaihi wasallama to wannan shine marwaci ايه قولي وانت حديث انا جبريل با ايه نعم نهدو وقال صلى الله عليه وسلم ان لله ملائكة سياحين في الارض يبلغوني من امة السلام النبي صلى الله عليه وسلم يجد اجتكم ملائكو علا ينا دوسو ملائكونا مسمى سوكو تهيا سكي سيهو في الارض سنا ياو سنا اجتكم قصا سيسرقا isar ma da manzo sallallahu alaihi wasallama wanda suke mishi salati wanda suke mishi sallama yanzu wanda yake salati ga manzo sallallahu alaihi wasallama yana da daraja wannan mala'iku za su isar da salatin shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisin malam sai yake cewa fihi al-hassu ala salatu wassalamu alayhi wa ta'zim lahu sallallahu alayhi wa sallama wal ijlal bi manzilatihi. Wannan hadisi yana karantar da mu girman manzo sallallahu alayhi wa sallam, kuma yana karantar da mu cewa lalle mutum ya zage damtse wajen yi mishi salati sallallahu alayhi wa sallam. Wannan yana daga cikin kuma hadisi ya karantar da mu lalle ne tabbas mutum zai samu hasara. Kenan kullun wannan mala'iku idan suka kai wa manzo sallallahu alaihi wasallam cewa wani ya maka salati, wani ya maka, wani ya maka, to kai babu kai a ciki tunda baka yi mishi ba, gobe ma sun kai mishi babu kai a ciki, to kaga wannan akwai hasara. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadisi na biyar duka a cikin fadala salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam, yace ma min ahadin yusallimu alayya, babu wani wanda zai yi mini salati, yayi mini sallama, illa raddallahu alayya ruhi, sai Allah ya maido mini ruhina, raina, hatta a rudda alayhi salam, ni kuma sai na maida mishi. To kaga kenan girman daraja ne amma a ce annabi ya maido maka sallama, mun san fadalar da yake ciki. Mana kenan addu'a ce kamar manzo sallallahu alaihi wasallam kenan zai maka, inda kama annabi salati alal aqalla, kamar yanda malai ya kawo na azkarikin nan aka ce alal aqalla koda mutum yana kasala yayi so 10 zikiri na sahe, zikiri na marece, goma goma ashirin kenan. To alal aqalla a wuni kenan manzo sallallahu alaihi wasallama kai ma zai maka addu'a so 20. To banda kaga kuma duk sallar da zaka yi a tahiyya ta farko akwai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama, a tahiyya ta biyu akwai salati ga manzo sallallahu alaihi wasallama, wanda hamma Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala yace wajibi ne, dole ne, yana daga cikin rukunnan sallah. Mutum idan ya mance salati ga annabi sai ya sake ba tahiyya ta farko ba tahiyya ta biyu. To wannan duka suna karantar da mu ne muhimmancin lalle ne kada mutum ya sake shedan ya rinjaye shi akan yi ma annabi salati sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Baihaqi yake cewa al-anbiya'u ba'da ma qubidu ruddat ilaihim arwahuhum fa hum ahya'un inda rabbi. Imam Al-Baihaqi yake cewa lalle annabawan Allah idan Allah ya amshi rayuwarsu to aka maido musu rayukansu sai su zamanto rayayyu. Ina Annabi sallallahu alaihi wasallam an kai mishi salati shi ma sai ya maka. Kaga kenan kuma a kowane lokaci kana yi ma manzo sallallahu alaihi wasallam salati shi ma yana maka addu'a ce. Zikiri na 108 ifsha'u salami wa sallama. Kenan diyan mutum ya gamar dan uwan shi musulmi ya yi mishi sallama. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنه حتى تؤمنوا بكو شغا الجنه سي كون ايماني ولا تؤمنوا حتى تحابوا بزاكو ايماني با سي كون سو جونا اولا ادلكم ينزو بزن شريه دكو با كو ان نونا مكو على شيء وانا ابو اذا فعلتموه تحاببتم ان كون يي شي زاكو سو جونا دان ان دي اكو قيايا واتو بابو بابو cikakken imani. In ka ji kana kin wani shi ma wance yana kin wance, kuma duka musulmai ne junansu, to imani ragagge ne, ba cikakken imani ba ne. To Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to in karantar da ku mana wani abu in kun aikata shi za ku so juna, sai ya ce afshu salama bainakum ku wa sallama. To wannan hadisi kamar yana karantar da mu ne zikirin shi kanshi sallama yana daga cikin zikiri. Kaga ashe kuskure ne wani in ka ce mai salamu alaikum sai ya ce ayi madalla madalla sannu sannu, ko kuma ina wuni ina kwana. Bayan sallama ne kamata a ce ina kwana ko kuma ina wuni ko ya gida ya iyali. Kenan assalamu alaikum, amincin Allah ya tabbata a gare ku, ko kuma wa rahmatullahi wa barakatuh, ga rahama ubangiji, ga albarka ubangiji. To kaga ai kenan kaman misali kowa addu'a ne yake ma juna. Kenan sai a wuni, in dai aka wuni ana sallama, wani ya gamu da wani ya mai sallama shi ma ya maida mishi, shi ma wance ya maida. Aya ta ce faraddu bi ahsani minha aw rudduha, fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha. In mutum ya ce ma assalamu alaikum, alal aqalla kai ma ka ce ma assalamu alaikum, ko kuma abinda ake so ma ka kara wa alaikum assalam wa rahmatullah, ko kuma ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, shi ma ya ce wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Addu'o'i ne kowa yake ma juna, kaga abu ne mai muhimmanci. Kuma sallama tana sa soyayya, duk lokacin da ka ji wani ya ma sallama ko da kana tsoron shi ko kuma kana ga wani mutum ne wanda baka yarda da shi ba, mana kenan ne sai zaka dan samu salama a cikin zuciyarka, zaka ga cewa kamar dai akwai abin kirki a tare da shi, sai ka samu nutsuwa. malai ce inna ifshai salami sababun li wuqu'i al mahabbati lalle ne wa sallama sababi ne na cewa musulmai su zo juna to shi kuma soyayya tsakanin musulmai junan su yana daga cikin abin da yake nuna imani yana lianna salama la yakunu illa min safa'i al qalb sudiyawa zuciya mai kyau ce ita take sallama kenan kaga dan uwanka musulmi to fadan manzo sallallahu alaihi wasallama afshu salama ku yawaita wa sallama shine sai mala yace al isha'a bi ma'ana al iksar yawaitawa ake so ko da kana majalisa ka tashi ka dawo ka in ka zo kai sallama ko gidanka ka shiga ka huta kai sallama da yaran gidan da matan gidan da kowa kowa yana shiga yana sallama addu'a ce ake yi ba wani abu ne sabo addu'a ce kowa yake yi ga gidan idan gida ne ake shiga an wata majalisa ce mala yace wa fihi al hasu al azim ala ifsha'i salami wa bazlihi lil muslimin kullu wannan hadisi yana karantar da mu girman sallama da kuma kasancewar musulmai junan su kowa ya rika yin sallama ala man arafta wa man lam ta'rif wanda ka sani da wanda ma baka sani ba da akwai wanda shi sai wanda ya sani yake ba sallama idan bai san shi ba ba zai mai sallama ba ya mance da cewa dan uwan shi ne musulmi kuma ko da yaro ne karami sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ladabi na sallama wanda ya zamanto yana sama zai ma wanda yake ƙasa wanda ya zamanto yake tahiya zai ma wanda suke zamne wanda ya isko mutane shi zai sallama wanda ya shigo gida shi zai sallama duka daga yana daga cikin ladabin sallama to sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta hakan
kamar kristoci ya karanta shi da su kuma ko kai ma kuma kristoci
kai za mu karanta muna yi zuwa ne ko lokacin ya kusa kenan wanda ba musulmi bane a yazo zamu karanta sai ka ce wa alaikum in ya maka sallama kuma kai ka fara mishi sai dai shi ya fara maka duk cewa nan malamai sun yi magana guda biyu in misali wajen cewa wa alaikum in ya zamanto kaman mutumin kirki ne kaman ba bai hudu wannan dan musgunawa dan akwai wani sallama da yake izgili ne to wannan shine sai ka ce wa alaikum lokacin sahabbai yahudawa idan suka gamar sahabbai ko kuma manzo sallallahu alaihi wasallam sai su ce assalamu alaikum tunda assalamu da sam kamar kalma ce ta kusa kama da juna amma ma'anar su daban ne assalamu kamar halaka da rashin da mutuwa ya tabbata a gare ku kamar suke cewa musulmi kamar su cewa musulmi kenan Allah ya kashe ku idan kace kai ma an kame da mushi kamar ka karba mai amma an kace wa alaikum kenan sai kace eh ku dai akan ku mutuwa da halaka to amma an kasancewa cewa ya assalamu alaikum wa rahmatullah sallama ce kuma mutumin kirki ne ana zaman kirki da shi kana ya maida mushi wa alaikum assalamu wa rahmatullah amma dai yanda manzo ya karantar kamar da zamu karanta hadisi na Aisha da yau wasu yahudawa suka zo suka ce wannan assalamu sai Aisha ta ce musu wa alaikum wal la'na Aisha ta ce Allah tsine muku kuma akan ku mutuwa shine sai annabi ya ce mutu a kake ce hakan ki ce musu wa alaikum kawai ya isa to wanda ba musulmi ba kenan salam
salam kawai
to kaga ai wannan ba kai gaci ba kai ba yi abin da ake so kenan salam mi an ce salam babu ya kamata a ce salamu alaikum ku ne so ne ake mana shi wanda za a ma sallama a mai adda amma in aka ce salam yana daga cikin sunan ubangiji subhanahu wataala assalam yana kawai dai kamar kace aminci to aminci mi aminci a gare ka ko aminci a gare mu ko aminci a gare su to wannan sai ma'ana ta zo daidai
masu bibiyar kafa ba ya da labarai yanzu kamar kasar da ba ma aka sani wannan ta yawa ba
kawai salam
muwa salam
kuma bai
salam eh a su ai shi karata dini ganin shi sa ake so a yi shi yanda yake kan mutai lakari da wani ko larabawa ko addini shi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na musulmi ne gaba daya akan iya samu hukasur gumin jahiliya kuma ka same shi balarabi zai yi larabci ras zai yi kaza zai kaza sai ka same shi qur'ani ma bai iya karantawa bai iya wasu abubuwa na addini ma alwallah ma da kire zai to sai dai mu nan in mutum ya larabci sai ga kawai ai da yawa ma suke amsa sunan malamai ba malamai bane wasu ma ban ba sai ma kai ba ɗaliban ilimi dan sun zauna kasar laraba ko na ba kawai dan in yayi larabci ko sai a ce a ya karanta aya ko ya karanta hadisi lokaci yayi insha Allah sati mai zuwa sai mu dasa a nan abu da muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya tara mu a cikin ladan gaba daya wanda ke na kuskure ne Allah ya kafa mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Allah.